Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumin tare da Mahmud Lalo, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi 50 na kasafin kuɗin wannan shekarar kafin ta fara aiki kan kasafin kuɗin wannan shekara mai zuwa. Haka kuma za mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Daga nan kuma sai shirin jaridin ƙasar Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuke ajiye mana akan na'urarmu. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta harin da aka kai Mubi a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata. Harin ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci da ke garin na Mubi a jihar Adamawa da ke Aro musu gabashin Najeriya. Wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar ta nuna cewa gwamnati za ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren Boko Haram, ƙungiyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari. Wannan ƙunna bakin waki a wayewar garin jiya Talata ne ya kashe aƙalla mutane 50 bayan da ya tada bombin da yake ɗauke da shi.
An ɓarke da murna akan tituna a Harare, babban birnin Zimbabwe, a jiya Talata, bayan da shugaba Robert Mugabe ya yi murabus daga mukaminsa, matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 ya kwashe yana mulkar ƙasar. Tsohon mataimakinsa Emmerson Mnangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban ƙasa a yau Laraba ko kuma gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, a cewar wasu manyan jami'an jam'iyyar ZANU PF mai mulki. A cewar wani jami'in jam'iyyar Love Momo Tuke, Mnangagwa, wanda ya tsere daga ƙasar ranar 6 ga watan Nuwamba bayan da Mugabe ya kore shi, yana nan kusa ba shi da nisa daga nan. An ji mutane suna ta danna abin busar mota tare da yin rawa, suna murna ɗauke da cutar ƙasar domin nuna farin cikinsu kan yanke shawarar da Mugabe na barin mulki, wacce sanar ta wata wasiƙa da kakakin majalisar dokokin ƙasar ya karanta. Sai dai wasu na dasa alamar tambaya, shin ko Mnangagwa yana da bambanci da Mugabe? Ƙwararru a Zimbabwe sun yi maza-maza sun nuna cewa Mnangagwa ya yi ƙaurin suna wajen kitsa kisan Gukur Hundi, wani lokaci da aka yi ta kashe abokan hamayyar siyasa da suka fito daga wasu ƙabilu a shekarun 1980.
A jiya Talata, wata tawagar masanatoci daga Majalisar Dattawan Amurka da aka aiki zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na ɗauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan ƙare dangi. Dewa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu, inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu, aka kuma yi wa matan aure da 'ya'yansu fyaɗe, ko kuma a ƙona, ko kuma aka jikkata su. Wannan duk alamu ne na kisan ƙare dangi, inji Sanata Jeff McKelly na jam'iyyar Democrat da ya fito daga jihar Oregon, yayin wani taron manema labarai da aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke Yangon. McKelly ya faɗa manema labarai cewa tawagar ta Majalisar Dokokin Amurka ta nemi gwamnatin Myanmar da ta aiwatar da shawarwarin da kwamitin da Kofi Annan ya jagoranta ya bayar, sannan a ƙyale Majalisar Dinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu su samu hanyar kaiwa ga yankin da ake rikici domin gudanar da ayyukan jinƙai. A nan Washington, ma'aikatar harkokin wajen Amurka na duba yiwuwar a saka wannan rikici na Myanmar a matsayin na ƙare dangi a hukumance.
To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa da Vladimir Putin na sun amince su mara Majalisar Dinkin Duniya baya domin kawo ƙarshen yakin basasan Siriya cikin lumana, wanda a kwashe kusan shekaru 7 ana yi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa, inda suka jaddada muhimmancin kawo ƙarshen halin kakanakayin da ƙasar ta shiga, inda miliyoyin 'yan Siriya suka rasa mahallansu. Shugaba Trump da Putin sun ce akwai buƙatar a bar mutanen ƙasar da suka tsere su koma gidajensu, sannan a tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar ba tare da wata muguwar manufa ba, da kuma kawar da duk wata maboyar ƴan ta'adda. Shugaba Trump ya gana takwaran aikin nasa ne ta wayar tarho kwana guda bayan da shugaban Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad kan yadda za a shawo kan yakin basasan kasar a siyasance wanda ya laƙuma rayuka 400.
Wasu masu taimakawa alƙali yanke hukunci a matakin tarayya sun amince da samun Saifullah Saipov da aikata laifuka 22 sanadiyar mutuwar da wasu mutane takwas suka yi a lokacin da ya tuka wata babbar mota ya bankade su a wata hanya da aka tanada domin masu tukake kuna a birnin New York. Ma'aikatar shari'a ta ce an samu Saipov da laifi a jiya Talata a kotun ta tarayya da ke Manhattan. An caje shi da aikata laifuka kusan na kisan kai da wato takwas na kisan kai da laifin niyyar aikata kisa 12 da kuma niyya da tallafa wa kungiyar IS hada da barnata motocin hawa da suka haifar da kisa. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin motar wanda shine mafi muni da aka kai birnin na New York tun bayan harin ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka anan Washington DC. Madalla, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaiwa majalisa kasafin kuɗin shekara mai zuwa ta 2018, majalisa ta ce ba za ta fara aikin kasafin ba har sai ta ga yadda aka yi da kasafin wannan shekarar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Majalisar Dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi 50 na daga kasafin kuɗin shekara ta 2017 mai shirin ƙarewa ne, sannan za ta gudanar da wani aiki akan kasafin kuɗin shekara ta 2018 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaiwa majalisar ƙasar. A cikin wata hira da Muryar Amurka Amina da shugaban kwamitin labarai na majalisar dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce ba za su yi garaji akan kasafin kuɗin shekara ta 2018 ba.
Bisa lokacin da aka kawo da kuma abubuwan da ya kamata mu yi, to gaskiya zai wuya a same shi da sauri-sauri yanda mutane ke ɗauka.
Sai kun jira sai an kawo muku wancan ƙididdiga.
Wayannan ɗin za mu so mu ga a ina aka tsaya cikin na 2017. Idan muka yi gaggawan kawa, yanzu ga ma wanda aka kawo ɗin ban riga na gani ba tukun. Ni me maka magana? Sai idan mun koma wannan satin shine za a bamu mu gani, to anan kowa zai so bisa inda yake wakilci da kuma abinda yake cikin alƙawarin bana na 2017 alƙawari, saboda an riga an amince da shi, to ya zama watan tabbacin alƙawari. To kowa zai so ya ga wannan alƙawarin bangare nawa zai shiga cikin 2018, bangare nawa aka yi wannan shekara. To kaga wayannan ko ba karamin aiki bane.
Na fahimce ka sanata, idan ba a kawo muku kashi 50 na daga abubuwan da aka yi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2017 ba, akwai sauran aiki kenan.
To ai shine aikin namu, mu namu shine mu tabbatar haka din ya faru.
Haka zalika Sanata Aliyu Sabi Abdullahi yayi ƙarin haske akan dalilin da yasa majalisar ƙasar ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ciwo bashin dala Amurka miliyan 2,500,000.
Rancen nan bangare ne na rance da aka sa cikin kasafin 2017 na cewa za a rinci kuɗi don tabbatar da ci gaba da aiki. To anan an ba da amincin biliyan 2.5 wanda za a rance dalar Amerika, wanda za a ranto saboda a samu ci gaba da aikin watan 2017. To sannan gwamnati cikin hikimanta ta ce tana son biliyan 3, saboda me ta yi amfani da wannan biliyan 3 wurin biyan basu sukan cikin gida, wanda ma'aikata wanda suka yi aiki ma gwamnati ana suna bin gwamnati bashi ba a biya ba da sauransu, da kuma wasu wurare da gwamnati ta yi rancen kuɗi don yin aiki, tana son ta maida waɗannan kuɗaɗen.
Shugaban kwamitin labarai a majalisar dattawan Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC, a shakata da wannan waƙar. Toma da la yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2 da minti 12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar 20 ga watan Maris na wannan shekarar muka fara kawo muku shiri kan batun wani mai suna Nura Suleiman. Wanda mahaifinsa mai suna Alhaji Sulaiman ta bayar da su a garin Bauchi a watan Satumbar 2014. Marigayi Alhaji Sulaiman Taba ya rasu ya bar ƴaƴa 22 maza da mata da kuma wata matar da ya aura to amma kuma ba su taba haihuwa ba mai suna Laraba Gambon Alinkano. Kamar yadda kuka ji a cikin wancan shirin, Nura shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko Nuruddin Suleiman yayi korafi a cikin wancan shirin da kuka ji cewar a bayan da kotu ta raba musu gado har shi da wasu kannansa mata suka sayar da gidan da suka gada sai wannan yadiko ta su tare da hadin kai da kuma taimakon wani mai sarauta a Bauchi suka kwace wannan gida nasu bisa hujjar cewa ita wannan yadiko ba ta san gidan da kotu ta bata tun daga farko daga cikin wannan gado shekaru 2 kafin wannan lokaci. Wannan batu a yanzu an warware shi. Matsayar da aka cimma ita ce shi wanda ya sayi gidan gadon da aka ba Nura da kannansa mata wato Alhaji Yusuf zai karbi gidan saman da tun farko shine aka ba ita Laraba Gambon Alinkano, sannan kuma jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya ciro kudi daga aljihunsa domin radin kansa har naira 800,000 wato kusan naira miliyan guda ya ƙara mashi Alhaji Yusuf akan wannan gida. Bari mu fara da jin tabakin Alhaji Bala mai auduga wanda shi ya jagoranci wannan sulhu da aka yi.
Sunana Bala Abdullahi mai auduga, barayan jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci. Lallai lokacin da naji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankalina ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba. Har sai da muka kawo rana irin ta yau, domin ina cike da sanin cewa al'amura ne na shaidan ya taho. Harka ce da ta shafe ni a zumunce, a mutunce da kuma a al'adance. Na farko dai shi ne shi mai girma jarman Bauchi a babban wanmu ne. Shi mai girma a marigayi Alhaji Sulaiman Taba shi ma babban wanmu ne. Wannan yaro Nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manya ƴaƴanmu. Akwai zumunta mai ƙarfi na auratayya da ƴan uwantaka tsakaninmu. So wannan dalilin yasa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawa iyayen ƙasa. Muka tabbatar da cewa mun zaɓi wannan matsala, muka gane cewa shi yaro Nuru ya ɗan yi aikin yaranta. Akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba, ya aiwatar da su a cikin kuskure, wanda dole muka kira shi muka zauna da shi. Kuma hakika kamar yadda kowa ji ya ambata, ya gane kuskurensa, kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana, al'amura sun daidaita, kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa. Kuma hakika mun godiya ta musamman ga duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima, musamman shi mai girma Jalman Bauchi da irin hakuri da juriyar da ya dauka akan wannan al'amari, da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka, da kuma gidan Radio America da kai Abdul Wahab da jagororin wannan shiri. Allah Ubangiji ya saka da alheri.
Shima Nuru Suleiman ya yi magana a wurin wannan sulhun.
Sunana Alhaji Nuruddin Suleiman. Abin da ke tafi da ni akwai program ɗin da muka yi da kai na ciki da gaskiya a ƴan wayan soja mun baya, bisa matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso. To Allah cikin ikonsa, Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari, kuma an samu matukar gudumawa na waɗansu mutane na musamman a cikin waɗannan al'amari, waɗanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata. Ina godiya wa musamman sarkin yakin sarkin musulmi, shugaban sarakuna na jihar Bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin Bauchi Ruwanu Suleiman Adamu, bisa kokari da hakuri da yayi bisa warware wannan al'amari. Ina masa godiya, Allah ya saka masa alheri, Allah Ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa. Ina godiya wa Alhaji Bala mai auduga wanda ya shigo cikin abin yayi dukan kokarin da ya kamata yi, aka zo aka kawo ga wannan maslaha aka samu sulhu a wannan. Ina godiya wa baradan Tafawa Balewa honorable Alhaji Salisu Ahmed Barau bisa dukkan kokari tun daga farko a wannan al'amari har zuwa aka zo ga wannan matsayi. Ina godiya wa shi kansa Muhammad Garba Noma bisa dukkan juriya da hakuri da yayi akan waɗannan al'amura har aka zo ga wannan. Ina godiya wa dukkan wanda suka bada gudumawa zahiri da batili, kuma gidan Radio America ina muku godiya. Allah ya sanya alheri, musamman kai Abdul Wahab, na san kokarin da kai tayi da kuma halin da aka samu kai har aka zo ga wannan matsayi. Ina ma addu'an Allah Ubangiji ya ƙara daukaka, kuma Allah ya sa a gama lafiya dukkan wanda abun nan ya shafa, kuma ina ba shi hakuri a dukkan matakai da kuma fatan kyakkyawan alheri gaba. Duk waɗannan mutane daga iyaye na sai ƴan uwa na sai yayu na, kuma wannan al'amari ba zai taɓa komai ba da ikon Allah. Za a ci gaba da yin dukkan zumunci da mutunci da dukkan abin da ya shafa. Na gode, Allah ya saka da alheri.
Ta yana kuka bi kuka cimma wannan samun warware wannan takaddamar?
Bayan yin waɗannan program, iyayen ƙasa sun ji waɗannan program, kuma Allah cikin ikonsa sun shiga cikin maganganun yanda suka taka muhimmiyar rawa na tsawon lokaci. Shi kuma babban yayanmu Alhaji Bala mai auduga shi ma ya shigo ya ba da nasa dukkan gudumawa, wanda aka yi zama da dukkan ɓangarori. Na farko aka yafi juna, aka zauna aka yafi juna bisa waɗannan abubuwa, kuma aka yi alƙawarin zama na amana da mutuntawa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da aka bi aka warware waɗannan matsaloli.
Shi Jalman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma shi ne kusan wanda yake da kake ganin cewa kenan, yaya matsayinsa da kuma taya kuka cimma samun sulhu tsakaninku da shi?
Shi ya taka muhimmiyar rawa domin ya nuna matsayi na uba, domin tashin farko yana daga cikin wanda ya zo aka zauna da shi ya ba da lokacin shi, duk da tashin ɗin da ke da shi aka zauna aka yi sulhu, kuma ya yi maganganu irin na iyaye, kuma ya yi dukkan gudumawa da lokacinsa da dukiyansa da dukkan ƙoƙarinsa kuma bayan wannan ma ya ba da shawarwari a wayansu abubuwa wanda ma ba su shafi wannan abu ba, so da ma aka babu abin da zamu ce masa gaba ɗaya mu sai mu yi godiya da dukkan abin da ya faru a wannan lokaci da kuma dukkan irin guduma wanda ya bayar wanda yake wallahi ba zai misaltu.
To kaman shi wanda yake aka fidda shi daga gidan nan, ina matsayinsa an samar masa da wani wuri ne ko kuma dai an bashi kuɗi ne?
A wanda aka fidda shi daga gida matsayinsa shine an canja mai gida, an kuma samu fahimta an bashi wani kuɗi aka bashi gida, kuma ya aminta saboda shi ma biya da shi da iyalansa bisa wannan hakuri da suka yi ta yi bisa wannan fitintunin da ya zo wanda ba san da shi ba, har Allah ya sa a kawo wannan matsayi. Shi ma Malam Yusuf an kare dukkan maganganu ta fahimta ta kuma zumunta, kuma ina masa godiya da shi da wakilansa kamar su Rabi Jibiya da wasu wanda ba zan iya tuna sunansu.
Allah ya kyauta. Masu sauraro, har yanzu muna bin kadin mutanen ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar Giya ɗaya a jihar Bauchi, waɗanda suke zargin alƙali Sani Musa da laifin ci musu mutunci. A kasance tare da mu a shiri na gaba.
Madalla a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune. An da babban labarin da yake nuni da cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gudanar da bikin jana'izan Dakarun tsaron da suka kwanta dama a jihohin Ingilishin kasar guda biyu. An da shugaban rundunan Dakarun tsaron na bangaren jadawalin kasar jamhuriyar Kamaru Jean-Baptiste Bokam ya jagoranci gudanar da bikin, har ma makalawa jadawalin da suka kwanta dama lamban yabo da zumman cewan sun mutu a filin daga. Sai kuma jaridan The Peace Actual an da ita ma ta rawaito mana cewar wata mahaukaciyar gobara ta laƙume mazaunin majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru a birnin Yaounde. An da gobaran ta kwashe sama da awoyi biyar, 'yan sandan kwana-kwana da dakarun tsaro suna ƙoƙarin kashe ta. Sai kuma jaridan Echo Matin an da ita ma ta labarta mana cewar hukumar da suke tattara kudaden haraji na kasar jamhuriyar Kamaru har yanzu ba su fitar da rahoton kudaden da suka tattara ba na shekarar 2016 zuwa 2017 din nan, domin gwamnatin kasar ta Kamaru tana bukatan sanin matsayinta. Sai jaridan Emergence ta kasar jamhuriyar Kamaru ana ta hango mana cewar ayan jam'iyyar adawa ta Ni Jamfurundi SDF sun yi shiga zaman da aka yi na farko a 'yan kwanakin na amalisar dokokin kasar ta Kamaru, domin sun ce ba a jin korafansu. Sai kuma jaridan Informatin an da ita mace ta shaida mana cewar darakta janaral na makarantar horas da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar amma mallakar gwamnati Enam zai iya rasa gurbin aikinsa a yayin da yake takun saka da ministan ilimi na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai jaridan La Nouvelle an da ita kuma cewa ta yi ministan sufuri na kasar jamhuriyar Kamaru Alain Edgame Bango ya kwaci kansa da kyar a gaban hukumar masu kwato hakkin kasar ta jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar a badakalar kamfanin Kamerko na jirgin sama, kasancewar yanzu haka kamfanin yana tangantangal. Jaridan Anadolu kuma ta yi mana tsaikuci ne akan cewar shari'ar da kotun sojojin kasar Kamaru take yi wa wakilin sashin Hausa na Radio France RFI Ahmad Abba, yanzu dai an daga jin shari'ar har sai ranar 21 ga watan Disamba 2017. Kotun za ta sake duba shari'ar da ta yanke wa Ahmad Abba na shekaru 10 a gidan kaso. Zamu karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Kamaru, an da ita kuma ta bayyana mana cewa shugaban kasar Kamaru ya yi wa manyan ma'aikatan gwamnatin kasar ƙarin girma a guraben ayyukansu domin irin jajircewa wanda suke da shi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Tuma da gaida Muhammad Awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'urar mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar mu da ke jihar Adamawa, Allah subhanahu wata'ala shi cikan wa'anda suka rasu a harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke garin Mobi. Lallai muna da imanin cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai sai ya dandane mutuwa. Kuma haka ne idan ajali ya zo ko ba ciwo dole ne aje.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina miƙa taziyata ga al'ummar jihar Adama dangane da wanga ibtilahi da hurmusu na dangane da wasu makiya addinin musulunci, makiya zama lafiya, makiya cigaban Najeriya, makiya addinin musulunci. Waɗanda Allah ya wa alƙawari tabbata cikin wutar jahannama, waɗanda ba su da imani, wanda na kashe yara ƙanana da matan aure kusan 45 a jihar Adama. Ubangiji Allah ka ji kansu, ka rahamshe su, ka sa sun huta. Allah ka ba ƴan uwansu hankurin jurewa ga damar rashi.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Banija Taraba tarayyar Najeriya. Haƙiƙa lamarin ta'addanci lamari ne da ya kamata gwamnati ta ɗau matakin na tsaro, wanda za a rinka gano waɗanda suke yin ta'addanci a faɗin ƙasarmu baki ɗaya. Ganin irin abin da ya faru a Zamfara, an kashe mutane a Mobi, an halaka mutane a masallaci, gashi Anuman a yankin Adamawa har yanzu an sake an ce Fulani da manoma kuma an kashe mutane. Ta'addanci ya zama wani abin wasa a Najeriya? Wannan ta'addanci fa hakika ta'addanci ne a ko'ina aka yi shi, kuma da kowace irin suka aka yi ta'addanci fa ta'addanci ne. Ya kamata a tashi tsaye domin a gano waɗanda suke cika wannan ta'addanci, domin a gano su kuma a hukunta su.
To madalla, kafin mu yi sallama bari mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kutanta harin da aka kai Mobi a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata. Harin ya auku ne yayin da mutane suke sallar asuba a wani masallaci da ke garin na Mobi a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar ta nuna cewa gwamnati za ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren Boko Haram, kungiyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari. Wannan kunna bakin wake ne a wayar garin jiya Talata ya kashe akalla mutane 50 bayan da ya ta da bom din da yake dauke da shi. An barke da munna akan titunan Harare, babban birnin Zimbabwe, a jiya Talata bayan da shugaba Robert Mugabe yayi murabus daga makaminsa, matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da ya kwashe yana mulkar kasar. Tsohon mataimakinsa Emmerson Mnangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban ƙasa a yau Laraba ko kuma gobe Alhamis, a cewar wasu manyan jami'an jam'iyyar Zani PF mai mulki. A cewar wani jami'in jam'iyyar Love More Matuke, Mnangagwa wanda ya tsere daga ƙasar a ranar 6 ga watan Nuwamba bayan da Mugabe ya kore shi, yana nan a kusa, ba shi da nisa daga nan. A jiya Talata, wata tawagar sanatoci daga Majalisar Dattawan Amurka da aka aike zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na ɗauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan ƙari dangi. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu, inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu.
To madalla, masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.